سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacina 16 ga watan Jumadal Ula hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 30 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda babban malami Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 23 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata muna dai tattaunawa game da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da ya shafi janaza bashi matsala ne Allah ka raba mu da bashi bai yi ba har kwan musulunci kafin ainihin a samu wadata da daula da baitul mal saboda yanda ake kushe bashi da kuma ake son mutane su nisance shi sai ya zama na larura Annabi sallallahu alaihi wasallam idan an shirya mamaci aka kirawo shi domin ya sallace shi yakan tambaya in ana bin sa bashi ya ce sahabbai su sallace shi shi ba zai masa salla ba sannan daga baya bayan an samu budi an samu fatahi an samu baitul mal to daga lokacin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da daukar nauyin waɗanda suka mutu da bashi a kansu wajen biya musu bashi sannan daga cikin abin da muka karanta idan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ajiye mamaci zai masa sallah yana yin kabbara idan yayi kabbara yana yin godiya ga Allah yana yi wa Allah jinjina da kirari ya kuma ainihin wato yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salati bayan ya karanta Fatiha a kabbara farko salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara ta biyu sai kuma yin addu'a ga mamaci a kabbara ta uku da kuma kabbara ta hudu ga sauran musulmi ko kuma bayan kabbara ta hudu a yi sallama duk kowanne ya tabbata sannan mun karanta wasu daga cikin addu'o'in da ake yi wa mamaci lokacin da ake sallatarsa duk dai neman alfarmar Allah ya gafarta wa mamaci ne duk dai yi wa Allah bambadanci da magiya ne a kan ya kankare zunuban wannan mamaci da za a yi masa sallah ya kuma ɗaukaka matsayinsa ya sanya shi a cikin rahamarsa sannan ana son a sanya ikhlasi wajen yi wa mamaci addu'a annabi yana yin kabbarbari guda hudu duk da ya inganta ana iya yin kabbara guda biyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yin kabbarbari guda hudu ga sallar janaza suna yin kabbarbari guda biyar an ruwaito har kabbara shida suna yi sannan cikin abinda muka ainihin wato karanta game da sallama shin idan an gama sallar janaza sallama ɗaya za a yi ko sallama biyu kowanne ya halatta domin kowanne nassi ya zo a kansa imma mutum ya yi sallama guda ɗaya ko kuma mutum ya yi sallama guda biyu kamar yanda ya zo a cikin hadithin Abi Ma'mar sannan ɗaga hannu a kowace kabbara shi ma kana da zaɓi ko kowace kabbara ka ɗaga hannu ko kuma a kabbara farko ka ɗaga hannu rago kuma kai ta kabarbarin ba sai ka ɗaga hannu ba ɗaga hannun shi ma ya zo daga Abdullahi ɗan Umar da ainihin wato Anas ɗan Malik Allah ya ƙara musu yadda idan kuma ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar janaza ta kufce masa bai yi sallar janaza ba yakan je kan kabarin mamaci yayi masa sallah kuma ya inganta bayan kwana ɗaya da binne mamaci ana iya zuwa kan kabarinsa yayi masa sallah haka bayan kwana uku, kai bayan wata guda ma, wasu ma suka ce ba a iyakance wani lokaci da in yayi za a ce an hana zuwa kan kabarin mamaci ai masa ainihin wato sallah ba. Kawai dai Imam Malik, Imam Daril Hijra, ya hana yi wa mamaci sallah a kan kabarinsa sai dai idan waliyinsa ne, kuma ya zamto baya nan lokacin da aka sallace shi, to zai iya zuwa kan kabarin ya sallace shi. Sannan idan namiji ne za a yi masa sallah, za a tsaya daidai kansa, idan mace ce kuma za a tsaya a tsakiyarta. Wannan shine daidai da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Cikin abin da muka karanta, ana yi wa yaro karami ko jariri sallah, ina ba ta gane. Sannan akwai wasu rukunin mutane da idan sun mutu ba a kiran wasu kasaitattun mutane masu martaba su sallace su, kamar wanda ya kashe kansa ko ta hanyar shan wani abu na guba, ko ta hanyar rataye kansa, ko bugawa kansa wani makami, ko gangarowa daga kan wani tsauni ko wani dogon gini ko ainihin falwaya. Wannan ba za a kirawo liman ko wasu mutane masu kima masu martaba su sallace shi ba, saboda jan kunne da kuma gargadi ga wasu dan kasu koyi da shi. Haka wanda ya saci kayan ganima, ko da yake hadithin da ya zo ga wanda ya saci kayan ganima kada a yi masa sallah, hadithin akwai maganganu akan isnadinsa. Sannan wanda kuma aka riga aka tsayar masa da hukuncin musulunci sakamakon laifin da ya aikata, wanda wannan ya bayi zuwa ga mutuwarsa, a yi masa sallah ko ba za a yi masa sallah ba, shi ma dai an ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa ghamidiyya sallah bayan an jefe ta, Annabi ya yi mata sallah. Duk da cewa akwai tattaunawa game da Ma'iz ibn Malik, domin shi ma an yi masa haddi na jefewa, an jefe shi, shin an masa sallah ko ba a yi masa sallah ba, to shi ma dai wancan hadithin na ghamidiyya ya gamsar cewa ana iya a yi masa aiwa wanda aka yi haddi sallah, sai dai akwai wata maslaha da za ta sa wasu rukunin mutane kan su zo su yi masa sallah saboda gargadi da jan kunne. Abu na kusan ƙarshe da muka tattauna shine, idan za a raka mamaci bayan an sallace shi, yaya rakiyar za ta kasance? Abin da ya tabbata a sunna, idan kana kan keke ko mashin ko mota, to za ka zamto a baya, za ka sanya masu rakiya da ita gawar a gaba, ka dinga bin su daga baya. Idan kuma akan kafarka kake tafiya ba a abin hawa ba, to kana iya tsayawa a wuraren nan guda hudu, ko ka tsaya a bayan mamaci, ko ka wuce can gabansa amma gaba ba mai nisa ba da yawa, ko kuma ka tsaya dama da shi, ko kuma ka tsaya hagu da shi. Abu na ƙarshe kuma, ana so a yi gaggawar kai mamaci makwancinsa, ko dai gaggawa lokacin da aka ɗauko shi, ko kuma gaggawar shirya shi, kar a tsaya jan ƙafa, kar a tsaya jiran wani wanda yana da nisa kafin ya ƙaraso. Wannan yana daga cikin abin da muka karanta a satin da ya gabata, ko? Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa kana la yajlisu hatta tudaa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya zama har sai an ajiye mamaci, ma'ana an ɗauko makara da mamaci a ciki, an rako ta makabarta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana can gaba, kaga ya riga mamaci shiga cikin makabarta. To idan an je da mamaci cikin makabarta, Annabi sallallahu alaihi wasallam baya zama har sai an ajiye mamaci ko an ajiye makara kafin a sa a cikin kabari. Wa qala, yace, idza tabi'tumul jinaza fala tajlisu hatta tudaa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, idan tabi'tumul jinaza, idan kuka raka mamaci zuwa kabarinsa, fala tajlisu, kar ku zauna, hatta tudaa, har sai an ajiye shi ko har sai an sa shi a cikin kabarinsa, shine hatta tudaa. Sannan sai kuma kowa ya samu guri kafin a maida ƙasa, a gyaggyara a bar gurin, to za ka iya samun guri ka zauna. Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Janaiz, hadithi na 1309, da kuma ainihin wato hadithi na 3310. Imam Muslim shi ma ya ruwaito wannan hadithin a cikin al-Janaiz, hadithi na 959, hadithin Sa'id ibn al-Khudri, Allah ya kara masa yadda. Walam yakun min hadihi, baya daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala kulli mayyitin ghaibin, baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yin salatul ga'ib akan kowane mamaci. Ba kowane mamaci bane ake masa salatul ga'ib, an gane ko? Wa sahha anhu, salatul ga'ib shine mutun ya mutu a wata ƙasa ko ya mutu a wani gari, ba a samu damar kawo gawarsa ba inda ƴan uwansa da jama'arsa suke, to sai su kuma daga nan, duk da cewa yana canza a binne shi a wata ƙasa, to sai kuma daga nan su kuma ƴan uwa da abokan arziki sai su sallace shi. Liman za ka ga gaban liman ba kowa, na ma'ana ba babu makara, ba ajiye komai ba a gaban liman, wannan ana yi wa mamacin salatul ga'ib yana wani gari ko yana wata ƙasa. To ba kowane mamaci bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi masa salatul ga'ib. Wa sahha anhu annahu salla 'ala an-Najashi, hadithi ya inganta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi wa Najashi salla, salatuhu 'ala al-mayyit, kuma irin sallar da yake yi wa mamaci. Kuma Najashi ba a garin Madina yake ba, yana can kasar Habasha, amma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana garin Madina kuma ya sallace shi. Wannan shine salatul ga'ib, ainihin gawar tasa tana Habasha, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana Madina, kuma ya tara sahabbai har ma Jabir a wani hadithi in ban manta ba yana cewa ina sahu na biyu ko sahu na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Najashi salatul ga'ib. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin al-Janaiz, hadithi na 1245 da kuma hadithi na 1327, Imam Muslim a cikin al-Janaiz hadithi na 951, hadithin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda. Haka Imam al-Bukhari a cikin al-Janaiz ya rawaito hadithin da hadithi na 1320 da hadithi na 1334, haka Imam Muslim a cikin al-Janaiz hadithi na 952, hadithin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda. Wa tarkuhu sunnatun kama anna fi'ilahu sunnatun, barin yin salatul ga'ib din sunna ne, kaman yanda yin salatul ga'ib din sunna ce, an gane ko? Yin salatul ga'ib sunna ce, barin yin salatul ga'ib sunna ce. To ya al'amarin zai kasance? Sai malai ya ce fa idza ka fa in kana al-ghaibu, idan mamacin da baya nan din mata ya mutu ne bi baladin a wani gari, lam yusalla alaihi fihi, ba a yi masa salla ba a can garin, sulli alaihi, to sai a yi masa salla. Kaji inda yi masa salla yake zama sunna, a ina ne kuma barin yi masa salla yake zama sunna? A inda can ma inda ya mutu al'umman musulmi ne a gurin, ya samu gata da kulawa da ake bukatar mamaci ya samu, an yi masa shiri da kuma bunnewa irin ta addinin musulunci, ƴan uwa musulmi na can inda ya mutu sun masa sallah, sun masa likafani, sun shirya shi, sun binne shi yanda ya kamata, to anan ba sai kun maimaita masa wata sallah din ba, an gane? Fa innan Najashi ya mata bainal kuffar, abinda yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Najashi sallah, saboda Najashi ya mutu ne a tsakiyar kafirai, kaga zato mafi rinjaye ba ya masa salla ba, domin ya mutu a tsakiyar kafirai, kamar mutumin da ake ganin ya tafi irin tafiye-tafiyen da zaka ga wani lokaci kasar, wato yankin wani yanki na Jos, zaka ga mutum ya je wucewa zaka dinga jin an ce akwai wasu kabilu da suke tara mutane su kashe, musamman musulmai suna tara musulmi su kashe, to zaka ga wani sun kashe shi sun kone shi, wani sun kashe shi sun jefa shi cikin wani rami ba a gan shi ba, to kaga irin wannan a garinsu ko kuma a gida sai a yi masa salatul ga'ib, domin an san ya mutu ne a cikin kafirai, magana yi masa sallah ma da wuya an masa sallah, da haka sai a haɗu a sanar da jama'a cewa wane ya rasu a ƙasa ka gari kaza ko ƙasa kaza, kuma zato mafi rinjaye ba a sallace shi ba, domin inda ya mutu tsakiyar kafirai ne, da haka ga liman nan za a yi masa salatul ga'ib. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa najashi salatul ga'ib saboda najashi ya rasu a tsakiyar kafirai. Amma a inda musulmi ya samu gata ya mutu a cikin ƴan uwansa musulmi sun sallace shi, to babu buƙatar a yi masa salatul ga'ib. Shi yasa wani lokaci salatul ga'ib sunna ce, wani lokaci kuma barin yin salatul ga'ib din shine sunna. Wa saha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil qiyami lil jinazati lamma murrat bihi. Ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bil qiyam da miƙewa tsaye lil janazati lamma murrat bihi idan aka zo wucewa da jana'iza. Kuna zazzauna kawai sai ku ga an taho da gawa za a tafi da ita makabarta, to sai ku miƙe tsaye. Wa saha anhu annahu qa'ada, kuma hadithi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam an wuce da gawa yayi zaman sa bai tashi ba. Wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Janaiz, hadithi na 962 haka Ibn Majah a cikin Al-Janaiz, hadithi na 1544 hadithin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. To wanne za a yi kenan? Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni in an zo wucewa da gawa kuna zaune to ku tashi tsaye, har sai an wuce da ita sannan ku zauna. An kuma wuce da gawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zaman sa bai tashi tsaye ba. Faqil, sai malamai sai wasu suka ce al-qiyamu mansukhun, hukuncin miƙewa tsaye din nan an shafe hukuncin. Hadithin da aka yi umarni da in an zo wucewa da mamaci ku miƙe tsaye, to shi hadithin an shafe shi, ba a aiki da shi yanzu. Waqil, wasu malaman suka ce ba shafe shi aka yi ba. Al-amrani ja'izani, al'amuran guda biyu duk sun halatta, in an zo wucewa da gawa kana iya miƙewa tsaye, har sai an wuce da ita sai ka zauna. In an wuce da gawa kana iya yin zamanka, ba za ka miƙe ba. Ma'ana kana da zaɓi, ko ka miƙe ko ka zauna, kowanne kai ya halatta. Wa fi'iluhu bayanun lil istihbab, aikatawar da annabi yayi sallallahu alaihi wasallam bayani ne na mustahabbanci. Ma'ana in ka ci karo da hadithin da aka ce annabi an wuce da gawa ya miƙe tsaye, to annabi yayi haka ne dan ya nuna mustahabbi ne in an zo wucewa da gawa mutane su miƙe. Wa tarkuhu, in kuma kaga inda hadisin da aka ce an wuce da gawa annabi bai miƙe ba, to shi kuma inda ya bar miƙewar bayanul lil jawaz, wannan shi kuma bayani ne na halaccin kai zaman ka ba sai ka miƙe din ba. Wa hadha aula, kuma wannan shi yafi, ka zauna din kar ka miƙe. Mafhum? Amin. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam, yana daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yadfinal mayyita inda tulu'i shams, ko Allah yudfanal mayyitu inda tulu'i shams wala inda ghurubiha wala hina qiyamiha. Yana daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada a binne mamaci inda tulu'i shams, lokacin fitowar rana, wala inda ghurubiha, ko lokacin faduwar rana, wala hina qiyamiha, ko lokacin tsayawar rana a tsakiyar sama. Wannan lokuta ne da an hana yin sallah a cikin su. To za ka ga mutane ba cika kula ba, aka yan uwa sai an kiyaye wannan. Wani lokaci za ka ga lokacin da za a yi musamman irin ta safen nan, sai a ce karfe 7:30 ko karfe 8, ba tare da la'akari da karfe nawa rana take huduwa ba, ko a ce karfe 7 ko 6:30, to sai an kula. Karfe nawa rana take huduwa, daidai lokacin da rana take huduwa sai a dan saba lokacin, a ƙara kamar minti 5 ko minti 10. Da hudowar rana, bayan hudowar rana da minti 5 ko minti 10 shikenan, sai a yi wa mamaci sallah. Sabida annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin sallah lokacin da rana take fitowa, domin lokaci ne da kafirai masu bautar rana suke faduwa suna yi mata sujada. Haka lokacin da rana ta zo tsakiyar sama, kamar irin 12 din nan ko 12 saura, ta zo tsakiyar sama bata karkata ba, bata yi zawali ba lokacin sallah azhar bai shiga ba, to shi ma daidai lokacin da wato ya kumu qa'imul zahira, to a daidai wannan lokacin shi ma an hana yin, in mamaci ya mutu koda an shirya shi, to sai a ce in an yi sallar azhar sai a je a yi masa akai, sai a yi masa sallah sai a kai shi. Wala inda gurubiha, mamaci ya mutu ainihin wato irin karfe 6 saura an shirya shi ga magariba ta doso, to sai a bari sai rana ta fadi, ma'ana sai an yi sallar magariba kenan, ko rana ta fadi sannan a je a kai shi. Amma daidai lokacin da rana za ta fadi shi ma an hana yi wa mamaci sallah a wannan lokaci, dan haka sai a kiyaye. Wannan hadithi Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Al-Janaiz, hadithi na 831, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 4 shafi na 152, hadithin Uqbah bin Amir, Allah ya kara masa yadda. Wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa sallam al-lahdu wa ta'miqul qabr wa tawsi'uhu min 'indi ra'sil mayyit wa rijlai. Yana daga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yin tona kabari lahadu. Kabari kala biyu ne, akwai lahadu akwai shakku. Ilhiduli lahdan wansibu alayya labin. Manzo Allah ya ce inna rasu, ku yi min kabari lahadu sannan ku tokare ni da danyar kasa. To shi lahadu wato kabari ne wanda in an tona wato abin nan uwar, to yar kuma ba a tsakiya za a tona ta ba, ana rarake bangon gabas na kabarin, anan bangon gabas kaman wani aljihu akai wa kabarin, to anan za a sa mamaci sai a sa itatuwa a tokare shi dan kai ya dawo, sai a sa kasa sai a rufe gurin. Za a ga ba a yin irin sa nan, domin ba kowace kasa ce take yin irin sa ba, sai an samu kasa mai karfi saboda ruftawa, domin kasa in mai laushi ce ba ta da karfi, to a hakan ma an yi irin wanda ake yi din ya rufta, to ina ga an rage wa karfin, an rage wa kasar karfi, an rarake ta ta ciki, kaga zai sauki ruftawa, za a iya ana taka gurin ya rufta, an gane. To da haka shakku shine wanda muke yi, a tona uwar sannan a tona yar a tsakiya, wannan shakku kenan. Lahadu shine wanda na fara bayani akai, in an tona babbar to uwar kenan, yar sai a rarake bangon gabas, to anan ake sanya mamaci, wannan shine lahadu. Annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin koyarwarsa akwai lahadu. Sannan wa ta'miqul qabr, da zurfafa kabari din, ba a so a yi kabari ya zama ba a tona shi ba sosai, yayi zurfi sosai, an gane ko. Wa tawsi'uhu, da kuma yalwata kabari din, ana son kabarin ya zama to an yalwata shi, kar a kuntata shi. Inda ra'asil mayyit, daidai kan mamaci. Wa rijlaihi, da daidai wajen kafafuwansa, ana so kabarin ya zama to yayi alawus, yayi yalwa daidai nan gurin. Wa yuzkaru anhu annahu kana idha wada'a al-mayyita, an ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ajiye mamaci fil kabar, a cikin kabari, qal, sai ce bismillah wa billah wa ala millati rasulillah, wa fi riwayatin bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. To wannan za ka ga yawanci mutane suna yi, amma yanda abin yake, waɗanda za su sa mamaci a kabarinsa su za su faɗi wannan. Yawanci za ka wani yana can gefe, in ya ga za a sa sai ka ji ya faɗa. A'a, wannan waɗanda suke mubasharantar sanya mamaci a cikin kabarinsa, to lokacin da suka kamo shi su biyu ne ko su uku ne, in sun ɗauko shi za su sa a cikin kabarinsa su ce bismillah wa billah wa ala millati rasulillah, ko bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah, sai su sa shi a ciki. Kai da kake can gefe baka ciki, baka cikin wannan karatun, an gane. Wannan hadithin ya gabata inda Ibn Majah, al-hadith huwa al-hadith as-sabiq inda Ibn Majah. Wannan hadithin ruwaya farko Imam at-Tirmidhi ya ruwaito sa a cikin al-Janaiz, hadithi na 1046, Ibn Majah a cikin al-Janaiz, hadithi na 1550, hadithin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda. Sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan ruwaya a cikin Sunan at-Tirmidhi da kuma Ibn Majah. sannan ruwaya ta biyu ta bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah ita ma ruwaya ce wadda Ibn Majah ya ruwaito ta. Wa yuzkaru anhu annahu kana yahthu ala almayyit idha dufina min qibali ra'sihi thalatha. Sannan an ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zuba wa mamaci ƙasa idan aka binne shi ta daidai kansa. Annabi yana daidai kabarin mamaci ta daidai kansa, in an sa mamaci za a maida ƙasa, annabi yana tura ƙasa haka ɗaya ya sake turawa ya kuma turawa haka sau uku. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka. Aiki ne na lada, kai man ka tura sai ka ja baya, wani shi ma sai ya zo shi ma ya tura, yayi aiki da sunna kuma ya samu lada. In kai tura sau uku, wani shi ma sai ya zo ya tura. An gane ko? Yana tura ƙasa har sau uku akan kabarin, wato akan mamaci, wato a kabarin mamaci ta wajen kansa, thalasan sau uku. Wannan hadithin Ibn Majah ya ruwaito shi a cikin Al-Jana'iz, hadithi na 1565, hadithin Abi Huraira, Allah ya ƙara masa yadda, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi cikin sunanin Ibn Majah. Wa kana idza faraga min dafnil mayyit, manzo Allah ya kasance idan an gama binne mamaci, qama ala qabrihi, yana tsayawa akan kabarin mamaci, huwa wa ashabuhu, da shi da sahabbansa, wa sa'ala lahu tathbita, ya roƙa wa mamaci tabbata, wa amarahum bi dhalik, manzo Allah yana umartar sahabbansa da haka cewa su tsaya yanzu su yi wa mamaci addu'a domin yanzu tambayarsa za a yi, da aka su roƙi Allah ta'ala ya tabbatar da digadigansa wajen amsa tambaya. Wannan hadithin shi ma Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Jana'iz, hadithi na 3221, Abu Abdullahi Al-Hakim An-Naisaburi a cikin Al-Mustadrak mujalladi na 1 shafi na 370, haka Imam Al-Baihaqi a cikin Al-Kubra hadithi na 764, hadithin Uthman ibn Affan radiyallahu an wa sahahahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud. Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Sunan Abi Dawud. ولم يكن يجلس يقرا على القبر ولا يلقن الميت. منزان الله صلى الله عليه وسلم bai kasance ba yana tsayawa ko yana zama ya yi karatu akan kabarin mamaci, baya yi. Sannan wala yulqinul mayyita, baya yi wa mamaci talqini. Ya Abdullah, wai ana ga ya masa tambayoyin nan kamar ana bashi wato sata amsa. Yana cikin kabari, idza ja'aka al-malakani wa sa'alaka man rabbuka faqul Allah, man nabiyuka faqul Muhammad, wa ma dinuka faqul al-Islam. Ma'ana kaman ana malpractice kenan a cikin makabarta ko shi yana can cikin kabari, to wannan bai tabbata annabi baya yin haka. Ko da kaga wasu in sun tsaya kan kabari suna cewa ya kai wane ko kai mamaci kace Allah shine ubangijinka, annabi Muhammad shine manzanka, musulunci shine addininka, karka rudu da wannan bai tabbata ba sunna. Annabi kuma babu wani karatu da yake yi akan kabari, dan za ga wani su kuma sai a raba takara, in ka je ka karanta ihya'us sunna na dan fodiyo za ga diya ka kawo irin wannan. An gane har tukuri ma ana yi, wani lokaci za ga akwai wani salo da abin nan dan fodiyo ya kawo a cikin ihya'us sunna, in aka zo za a raka mamaci za ga dama a cikin gari ma za ga wasu suna yi, sai a raka shi da zikiri ko sai a samu wasu suna zikiri su raka shi, wannan bai tabbata ba sunna. To akwai kuma wanda za ga kamar idan za a kai shi gidan zu ne, to sai a dan je kamar nan kan kwana tudun maliki, sai a shimfida tabarma, sai a rarraba alqurani, sai a fara karatu. Ana karatu da an ga an kusa zuwa, sai a nada tabarma, sai a kara can gaba, sai a kuma zama haka za ya ha aje makabarta. An gane ko? Ka san Allah baya barin mutum ba aiki ko? Walam yakun min hadihi ta'aliyatul qubur, baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daukaka kabari yayi tudu. Wai an tono kasa sai a ce wai yayi ta gidansa ce, wadi sai an mayamma kaga an dubga kabari malam kamar an binne jaki ba dan adam ba, ka kabari yayi tudu sosai saboda wai an kasarsa ce. Na kusa da shi ma fa kabarin ya zaizaye, amma wai ba zai sa wannan kasar, sai a ce a taba ta sa bace duk kudai mota kudai mota, maimakon shi an zuba mai iya wadda ake bukata, kada kabarin ya wuce haka dani daya tasnim, kar ya wuce kamar tozo, haka ake so ai tasnim din sa, sannan kai ya wuce shibir to amma sai ga ana ta tara kasa, kuma wannan an kasa gane shi ke sa da damuna kaburbura ke yawan ruftawa, saboda kasar ta yi nauyi da yawa. Na farko an saba wa koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam dan yayi tudu da yawa, an gane ko ba a so yayi tudu da yawa, in aka zuba kasa daidai misali ragowar kuma sai a lebur dinta a gurin, sai ga wani lokaci ko ruwa ya zo ba zai samu gurin kwanciya ba, ko kuma kaburburan da suke kusa da shi tunda an tono kasar ta yi yawa an zuba wanda ake bukata sai a je su kuma sai a zuzzuba musu, an gane ba ka'ida bace a ce wai lalle lalle duk kasar kabarinsa da aka tono sai an mayar kan kabarinsa, an gane wallanta ko a zo a ce wata ga ya ga uwa sai a ce ita yar ita ce ake zubawa daga gabas, ita kuma abun nan wai ai wannan kasar ta saman wai ai za ce makara ita ta saba da shi, waccan ta kasar ta cikin ba ta san shi ba, kar ta je ta gurza masa da aka shi yasa sai a mayan shine hikimar masu wannan, shi yasa an tono ta wajen sai a ware ta, ta can cikin wadda aka yi yar sai a ware ta, in an tayi sai a ce ku fara mai da waccan, ita wannan ta yar wadda ake ganin ba za ta rufa ma asiri ba sai a zuba ta a can sama, ko ba ku lura ana yin haka ba, ba wani karatu ba in ka tambayi mutum ba in ba littafin da zai kawo maka ba karatu bane, wani kanikanci ne da azanci kawai ba karatu bane, da haka an hana ɗaukaka kabari yayi tudu da yawa. Wala bina'uha, haka baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yin gini a kabari, kaga an je an yi wa kabari gini, wani ma har da tayin ka kashe kudinka a banza ba lada ko na sisin kobo bal ma bid'a kai, da wannan kudin zuwa kai masa sadaka sai ya samu lada, kuma da yake yawanci makabartin namu tunda babu wani orientation da ake ba masu kula da makabartin, wani lokaci su suke karɓar kwangilan ma, in ka suka ji kana neman zaka yi gini su ce su za su sai su yi maka bill below kuda kaza, za su siyo siminti ka ce har tile ma kake so kai, mamaci mai ruwansa da wani tile rayayye shi ke bukatar tile ba mamaci ba, ina fata an gane. Gini kowane iri ba a yi akan kabari, kuskure kar ka je ka ce ai na ga to ai duk gashi nan ana yi akan, to gashi nan ana yi ba gashi nan ana ta shan giya ba, sai shan giya ya zama shan coca cola sai ya zama halal, an gane ko dan ana ba daidai ba, ko an dade ana yi ko kuma mutane suna yawan ya ba shi ke nuna abin daidai bane, ina fata an gane. Zaka wannan shi ma gini da ake yi a cikin in ka shiga makabartun mu duk zaka yi ta gani, da a ce masu gadin makabartun ana ba su horo, a ce misali gwamnati ko hukumar hizba ko hukumar shari'a ta tattara gaba ɗaya masu kula da makabartu a jihar Kano, a yi musu samina kamar ta sati ɗaya, a zaunar da su a gaya musu ga adab na shiga makabarta, ga yanda ake tona kabari, ga yanda ake binne mamaci, ba a kaza, a ba su horo sosai. To da yake abu ne dama na sa kai sacrifice ne, hukumomin duk yawanci ba a ma damu da su ba, su ne kawai mutum ya ga yana da lokaci, sai in an yi sa local government ta dan raba su haka ta dan dinga ba su 5,000 ko 10,000 wanda abin nan. To amma inda za a yi tsari an yarda cewa su ne masu kula da makabarta, a sa musu albashi mai kyau, su zama ma'aikatan gwamnati sosai, pension da gratuity, su zama to ana ba su horo, to sai ga allo nan a cikin kofar makabarta an sa ba a yin kaza, duk wanda zai shigo ya sani. Sannan suna bin duk waɗanda aka yi wannan aka giggine su ko aka sa tile duk su bubbuge su, kana komawa kana kai ta neman ina inda kai tile ɗinka, duk an watsar da tile ɗin banza ba shi da amfani, duk an ciccire duk wani gini da wasu alluna na sanarwa, duk an ciccire su. Wannan aiki ne mai kyau inda za a yi a cikin mun, duk in ka shiga makabartu sai ka rasa gane bambancin makabartun musulmi da kabarin raka, ka je kabarin raka duk za ka ga gini nan, kuma za ka ga alluna nan, wannan Samuel ya mutu ranar kaza ga watan kaza an rubuta, kai ma kuma an sa Salisu ya mutu, ne amma ya bambancin ku da kai da wanda yake kabarin raka, ina fata an gane. Baya cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yin gini akan kabari, da haka a gane wannan, wani sai ga kamar gata yawa mamacin sa wai kada kabarin ya rubuta ko ya kaza ya kaza bari ya gine shi, ba a yi. Wala tadyinuha, ko ainihin wato sumunce shi shine tadiyin, an gane ko, bayan an yi ginin kuma a zo a filasce shi, to ba a yi. Wala bina'ul qubbati alaiha, ko gina wata qubba kaman wata rumfa akan kabarin, in ka shiga makabartu za ka ga akwai wanda za ka ga shi kadai gurin sa za a iya binne wajen mutum 10, saboda ka san mu mun taso anan Allah ya taimaka land din da ake binne ma matafuri ne, shi yasa mutun kawai sai zo shanta muguri kawai sai kewaye shi sai yawo mamacin sarumfa koyi mu wani dan daki kamar injin tahuna ko ba ka kula ne haddarila ai shine fa ne kamar injin tahuna ya kamar mutun an sa wani generator a ciki an sa rila da bogula da waye a ciki yanzu ka je wasu wuraren land din sai an siya siyan land zaka inda zaka binna mamacinka kuma za ka kudi ne mai yawa in zaka siya din to amma nan tunda wani bawan Allah ne ko gwamnati ce ta yanka fili ne gashi nan a yalwace kawai sai mutun ya zo gurin da mutun goma za a iya binne su sai shi kada ya shace shi kawai sai ya gini to wannan duk in akwai kulawa irin na gwamnati da kuma sa musulunci a gaba duk irin wannan cice ne saki da haka ba a gina rumfa ko kubba ko bogula ko ainihin wato rila a kabari wa qad ba'atha ali ibn abi talib radiyallahu an manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya aika ali ibn abi talib ya bashi wani gagarumin aiki yace shiga makabartu allah ya da'a timsalan illa damasahu yace kada ya bar wani mutum mutumi sai ya shafe shi ya zagaya duk inda ya ga wani dogon yaro ne kowa ya shafe shi ya rushe shi da inda ya ga wani gunki haka an sa shi a gaban wata ma'aikata ko tuna tare kawai a rushe shi aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ali ibn abi talib ya ce ka zagaya duk inda ka ga timthal mutum mutumi da mastahu ka shafe shi kawai ko ka shashafe shi yanda ba za a gane menene ba ko kuma a rushe shi wala qabran mushrifan yace in ka wuce duk wani kabari da tudun sa yayi yawa illa sawahu aka ce sai na ali ya daidaita shi haka ya zagaya da jama'a wannan aikin hizba ne sosai ya zagaya da jama'a aka dinga wannan aikin duk kabarin da aka ga yayi tudu da yawa sai a tsaya a kansa a ce a sassabe shi sai a sassabe a daidaita shi yanda ya daidaita shari'a sai a kara gaba yau an shiga wannan makabartar gobe kuma sai a ce za a tafi makabarta ko wannan satin an yi aiki a makabarta kaza to sati na sama kuma za a tafi makabarta duk sai an tsarkake makabartun Kano gaba daya an daidaita kaburburan su sun yi daidai da kaburburan musulmi an ciccire allunan su gine-ginen duk an rurrushe su simintin duk an cire da tile-tile din in ka shiga kaga makabarta ta koma sak makabartan musulmi wannan shine aikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya Ali ibn Abi Talib wannan hadithi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Janaiz hadithi na 969 Imam Abu Dawud a cikin Al-Janaiz hadithi na 3218 hadithin Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda fa sunna taswiyatu hadhihi al-qubur al-mushrifati kullaha an sunnanta daidaita waɗannan kaburbura waɗanda tudun su yayi yawa gabaki daya wana ha manzon Allah ya hana an yu jassasal kaburu a simunce kabari aiwa kabari simunci wa an yubna alai manzan Allah ya hana aiwa kabari gini wa an yuktaba alai manzan Allah ya hana ayi rubutu akan kabari wane ya rasu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wane ya rasu ran kaza ga watan kaza sai a kafe Allah in ka shiga ko makabartun mu in ka shiga duk za ka gani ko yawa ba karatu bane kar wani mamacinka ya rasu ka dauka to ai duk ana ta yi kai ma bari kai wa mamacinka wannan kudin da zaka yi wannan gari kai wani aikin alheri da aka tabbatar cewa zai same shi wannan hadithin Imam Muslim ya rawaito shi a cikin Al-Janaiz hadithi na 970 hadithin Jabir dan Abdullah wa kana yu'allimu man arada an ya'rifa qabrahu bi sakhara manzan Allah ya kasance yu'allimu yana yin alama shine yu'allimu yana yin alama ga man arada an ya'rifa qabrahu duk wanda yake so ya dinga gane kabarinsa to annabi ne ya wannan kabarin alama bi sakharatin da dutse sai dauko wani katon dutse sai ya ajiye kusa da gurin an gane ko dan in yana so ya dinga gane wannan shine kabarin wane to annabi yakan sanya dutse ne ba gina shi ake ba kawai dutse za a dauko sai a zo a ajiye sakhara babban dutse a kusa da gurin dan ya nuna cewa duk lokacin da yazo nan shine kabarin wane hadithin Imam Abu Dawud ya rawaito shi a cikin Al-Janaiz hadithi na 3206 hadithin Al-Muttalib ibn Abi Wada'a radiyallahu an hassanahu Al-Albani fi Sunan Abi Dawud wa naha an ittikhaz al-qubur masajida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a riki kaburbura su zama masallatai wurin ibada daban makabartu daban ba su da alaka da juna kada al-umma su mayar da kaburbura wuraren ibadarsu manzan Allah ya hana wa iqadis suruj alaiha da kunna fitulu a makabartu Allahumma sai dai malamai a karkashin hadithin suka ce babu laifi a kunna fitulun for security purpose. Misali ana samun bata gari wanda ba su da imani, ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba, ba su yadda su ma za su mutu ba, sai su shiga saboda tsafi, neman mulki, neman kuɗi, neman abun duniya, sai a je a ciro wani sassa na jikin mamaci saboda makabarta ba masu gadi, babu haske. Ko kuma da masu gadin amma ba haske, suna can gate din yamma, wani sai ya shigo ta gate din gabas. To ana iya sawa dan wannan, sannan ana iya sanya fitulu saboda wanda za a bukaci binne shi da daddare. Akwai wanda aka bashi ya kwana, to zai iya samun matsala saboda kila ba a samu gawarsa da wuri ba, kuma gashi ya kumbura ya suntum, kaga zai iya fashewa, to dole za a gaggauta kai shi. To kaga duk in akwai fitulu a makabartu, ko da binne mamaci ta kama da daddare za a iya kai shi. Amma in ba haka ba, makabartu ba gurin kawata su bane da haske. Hasken da suke bukata hasken kaburbura suke bukata, ba hasken land din makabartan ba. Wannan ba wani amfani da zai musu. Hasken cikin kabarin su shi suke bukata. Da haka in babu bukatar wannan, kamar ya zama almubazzaranci da lalata kuɗi ba a mahallinsa ba, kawai a je a sassanya security light, a sanya fitulu, a sanya kaza a makabarta. Sai dai in akwai wata maslaha da hukuma ta ga ya dace, ko al'umma gari sa ga ya dace a sa haske saboda wannan maslahar, to sai a kalli wannan maslahar, sai a sa fitulu don wannan maslahar din. Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Jana'id, hadithi na 3236, Imam Tirmidhi a cikin As-Salah, hadithi na 320, Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 1, shafi na 229, hadithin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, wa sahahahu Ash-Sheikh Shakir al-Musnad. Sheikh Ahmad Shakir ya inganta wannan hadithin, wanda shine yayi tahqiqin Musnad na Imam Ahmad. Wala ana fa'ila, manzon Allah hatsinuwa yayi ga wanda yake aikata haka. Wana ha anis salati ilaiha, manzon Allah ya hana yin sallah ana kallon kabari. Kar ya zamto ka sa kabari a gabanka kana sallah, ko da ba da niyyar shi kake bautawa ba, annabi ya hana. Kar ka ce to ayya kai innamal a'malu binniyat, ai ba shi kake bautawa ba. Duk da hakan akwai shubha, da haka baya halatta mutun ya tisa kabari a gabansa yayi sallah. ونهى ان يتخذ قبره مسجدا او مسجد ونهى ان يتخذ قبره عيدا منزل الله صلى الله عليه وسلم يا هنا اريكي قبرنسا وجن كيكاو ده زياره دينغي يوم زوا كو دو ساتي كو دو كلن كو دو ساتي كو دو وتا النبي صلى الله عليه وسلم ها ادعا يچي الله كركا سانيا قبرينا يا زما كمان ايدي ايدي شينه ابوندا اكي يوم ميتاوا. Shi yasa da muka yi wani karatu a can, ina ganin ko a cikin Fathu Rabbil Bariya, karatun da ake na iziya a wani majalisi can, mun tattauna wannan cewa in za a je ko za a yi ziyara, to abinda ake buka, kamar anan ma muka karanta ko maganar ziyara na manta dai a wace munasaba muka karanta, in za a je ziyara to kamata yayi mutum ya zama tun ya je sau ɗaya, kamar yadda Abdullahi dan Umar yake, ba ma ya shiga wajen ziyara kabari sai ya dawo kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya dawo daga tafiya. In yana cikin gari baya zuwa, amma ran da ya bar gari ya tafiya, to in ya dawo tunda kamar ya kwambi baya nan, to in ya shigo masallaci yana zuwa ya ziyarci kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan ya shiga masallaci. Amma a ce kullun kamar mahajjata za ka ga yawanci ana samun wannan. Ina jin karatun mu na sharh sunna ne ko wato Rabbil Bariya din ne ko, yawa, saboda haka za ka ga kullun sai mutum kullun in zai shiga sai ya je, in zai fita sai ya je, sallar azhar sai ya je, al'asar sai ya je, magruba isha duk sai ya je. Wannan ya maida kabarin Annabi idi, kuma shine abin da Annabi ya ce ka baya so kar a yi masa haka. Mafhum? Wannan hadithin Imam Abu Dawud ya ruwaito shi a cikin Al-Manasik, hadithi na 2042, hadithin Abi Huraira, Allah ya kara masa yadda, Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta shi a cikin Sunan Abi Dawud. Wa kana hadihu, koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance Allah tuhanal qubur, yana daga koyarwar Annabi kada a wulakanta kaburbura. Kar a wulakanta kaburbura, kar a ce to ai makabarta ce, a maida ita wajen zuba bola. Za ga wasu makabartun gefe-gefen sai a dinga zuwa ana zuba bola, an kwaso kwatami na unguwa sai a ce kawai sai a je a zuba a ciki. Wannan yana cikin wulakanta kaburbura. ko a mai da gurin kawai filin bal kawai a je kan kaburburan mutane ai ta maula a gurin annabi yana cikin wulakanta kaburbura shine annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin koyarwarsa ba a in dai an san nan kabari ne to ba a wulakanta shi wato da annabi ya hana a taka kaburbura baya cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam taka kabari wa yujlasa alaiha ko kuma zama akan kabari wa yuttaka alaiha ko jingina a jikin kabari duk ba a yi wannan hadithin imam muslim ya ruwaito shi a cikin aljana'iz hadithi na 971 imam abu daud a cikin aljana'iz hadithi na 3228 hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda wala tu'azzama sannan ba a kamba makabari ba a girmama na cikin kabari bi haythu tuttakhadhu masajida ba a girmama makabarta ta yanda zama a maida makabarta ta zama masallatai wa a'yadan ta zama gurin ta zama kamar idi wa authanan ta zama kamar wato gunki da za a dinga zuwa ana yawan kai bukatu ana zuwa ana kai kara ana zuwa ana kai kuka wannan ya saba da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci karo da tauhidi ana girmama makabarta ne dan nan ce makomar kowa amma ba girmamawa irin ka dinga jin mamatan suna da wani tasiri a rayuwarka wajen daukakarka ko kaskantarka samunka ko rashinka wannan gaskiyar magana ko shakka babu zaizayar tauhidi ne da wuya mutun zaka samu tauhidin sai ya zauna lafiya in yana da irin wannan an gane ko wa kana yazuru qubur ashabihi lidu'a ilahum manzo Allah yakan ziyarta yana ziyartar kaburburan sahabbansa dan yi musu addu'a wal istighfar lahum dan nema musu gafara wa hadhihi hiya ziyaratu allati sannaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ziyara ce da manzon Allah ya sunnanta ziyara da zaka je makabarta dan kai wa mamata addu'a ka nema musu gafara wannan ita ce ziyara irin ta sunna wa amarahum idza zaruha manzon Allah ya umarci al'umma idan suka ziyarci makabarta an yaqulu su ce assalamu alaikum ahlad diyar min almu'minina walmuslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum alafiya wannan shine zikirin shiga makabarta da kaje kofin makabarta kan ka shiga sai kai wannan addu'a ita ce addu'a shiga makabarta assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku ahlad diyar ma'abuta wa'annan gidaje minal mu'minina wal muslimin daga cikin mu'minai da muslimi wa inna haqiqa mu kanmu da muke da rai yanzu insha Allah in Allah ya so watan wata rana bikum lahiquna mu ma za mu riske ku nas'alu Allah lana wa lakum alafiya muna roƙon Allah da mu da ku yayi mana afwa wato muna roƙon Allah yafiya da mu da ku baki daya wannan hadithin imam muslim ya ruwaito shi a cikin aljana'iz hadithi na 975 imam ahmad a cikin musnad mujalladi na 5 shafi na 353 hadithin abi wato hadithin buraida radiyallahu an wa kana yaqul manzo allah yana cewa wa yaf'alu inda ziyaratiha min jinsi ma yaquluhu inda as-salati alai manzo allah ya kasance yana fada kuma yana aikatawa lokacin da ya ziyarci makabarta irin jinsin abin da yake fada a wajen yi wa mamaci sallah ma'ana nema wa mamaci gafara neman masa afwa na ubangiji fa abal mushrikuna amma mushrikai sun kafe sun ki su kam in sun je makabarta illa du'a al mayyiti ba abinda za su yi sai roƙon mamaci wama jurhil limayyitin ila mu kenan an gane ko maimakon su je su nema wa mamaci gafara su yi masa addu'a a'a su abin da ya kai su roƙi na cikin kabari Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ce in kun kira su ma ba sa ji in tad'uhum la yasma'u du'aakum in kun kiraye su kaje ka fushe da kuka a gaban kabari aikin banza talaka ya girma sarki ba abin da suka ji la yasma'u du'aakum Allah ya ce walau sami'u qaddara ma sun ji mastajabu lakum ba za su yi amsa muku ba wa yawmal qiyamati kuma sai ranar tashin alqiyama ma yakfuruna bi shirkikum za su kafirce muku game da shirka da kuka yi da su wala yunabbi'uka mithlu khabir waye zai iya baka wannan labarin umba al-khabiru ba shine Allah ina fata an gane da aka ba abinda na mamaci na kabari zai ma sai dai kai ka amfana da shi amma ba wani amfani da zai ma an gane ko kaje ka dinga ware ya sha gabanka ya dinga shan gabanka kenan ba dai na mamaci kaje kana ga ya sha gabanka ai ya riga ya sha gaban naka kenan an gane ko mutum yaje ya dinga burgima akan kabari ya dinga cinye kasar kabari kamar ya samu kaura biscuit an gane wannan duk kaga duk ararrage ma saboda karantawa da ake ta yi yanzu duk abubuwa game da kaburbura za ka ga ana dan samun ci gaba sosai saboda ana ta karantar da mutane tauhidi so mutane sun gane wasu abubuwan shirka ne wani abubuwan al'adu ne wa'anda ba su da kyau ko da haka mamaci ana zuwa ne dan a amfana da shi ba dan a amfana da shi ba da haka mushrikai sun dage sun ki illa du'a al-mayyit suka ce samu su sai sun roki mamaci wal ishraka bihi sai sun yi shirka da mamaci wa su'alihi al-hawa'ij sai sun roki mamaci bukatun su wal isti'anati bihi da neman taimakon sa wa tawajjuhi ilayhi da fuskantar mamaci aksa hadihi sallallahu alaihi wasallam wannan akasin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fa innahu hadiyu tauhidin domin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwa ce ta tauhidi wa ihsanin ila almayyit da kuma kyautatawa mamaci sai mu tashi wa kana min hadihi ko abinda mu karanta ya zama didi Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin.